Shani B. It's
Emily's favorite producer.
Ngaso iya taka aje azuciyar ki kibani guri in ki kami kyauta da zama zai sare na yayi bari Fati Mazara 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 Mazara Fati Mazara Karshen tika tika ku zo ku bincika burina ya cika gata Ina kuke ƴan mata ku zo ku gaida ta Fati Mazara ce gata Ga soyayya ta ki aje a zuciyar ki ki bani guri In ki kami kyauta da zama zai sa harina yayi fari Fati Mazara Fati Mazara Fati Mazara Fati Mazara Fati Mazara A zuciyar ki ki bani guri in ki kami kyauta da zama zai sa harina yayi fari Fati Mazara 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 Mazara Fati Mazara A zuciyar ki ki bani guri in ki kami kyauta da zama zai sa harina